ذلك خير وأحسن تاويلا.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. Masu sauraron mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkanmu da kasancewa tare da ku a cikin wani sabon shirin na fatoyin rahma. Shirin da kan ba ku dama domin aiko da tambayoyinku waɗanda suka shafi addini da rayuwa domin samun mafita. Kuma na iya aiko da sakonnin tambayoyin ne dai kamar yadda aka saba ta kan lambobin wayar mu na 0805544413 da kuma 0707614455. Sai kuma 0707-7-6-4-4-2. Haka zalika za ku yayi kuma da sakonnin tambayoyin ku ta kan adireshin email na fatoyinrahma@yahoo.com da kuma shafin mu na fatoyin rahma dake dandalin sada zumunta na Facebook. To kamar kowane lokaci dai a yau ma ga mu tare da shehu malamin namu Dr. Sheikh Muhammad San Umari Jalimu, babban malami a tsangayar nazarin shari'a da addinin musulunci ta Jami'ar Bayero dake nan Kano, wanda kuma ko da yaushe shine yake amsa waɗannan tambayoyi naku. Ni kuma sunana Anas Idris Hassan, wanda nake kasancewa tare da ku a cikin wannan shiri. Sai ku biyo mu akramakallah barka da zuwa.
Yawwa assalamu alaikum.
To yanzu kai tsaye zan hada mu da malam domin mu ji shimfidar da ya tanadar mana a wannan mako. Akramakallah, bismillah.
Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbatihi ajma'in. Bayan haka ɗan uwa masu sauraron mu wannan lokaci, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kamar yadda muka sani, mun shiga wasu kwanaki masu albarka daga cikin kwanakin shekara. Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya khluqu ma yasha'u wa yakhtar, kamar yadda ya faɗa cewa rabbuka ya khluqu ma yasha'u wa yakhtar, ubangijinka yana halittar abinda ya ga dama kuma ya zaɓi abinda ya so, kin halittar sai ya fifita shi. Kamar yadda a cikin halittar da Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya yi na ɗan adam, Allah ya fifita annabawa, a cikin annabawa Allah ya fifita ulul azmi minar rusul, a cikin ulul azmi minar rusul Allah subhanahu wa ta'ala ya fifita guda biyu ya ba su matsayin khulla, ake cewa da su khalilur rahman, kamar annabi Ibrahim alayhi salam da kuma annabi sallallahu alaihi wa sallam. Sannan a cikin su biyun Allah subhanahu wa ta'ala ya fifita ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam, ya ba shi fifiko akan dukkanin sauran halittu gaba daya. Haka nan a cikin mala'iku, Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya fifita mala'ikun nan guda uku, mala'ika Jibril da Israfil da Mika'il, wanda annabi sallallahu alaihi wa sallam yake tawassuli da su da rububiyar Ubangiji gare su a cikin iftitahiya wato fil. Sannan a cikin su Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya fifita, ya kirawo shi da muta'in samma ami, cewa wanda ake masa da'a ne a can sama, sannan amintacce ne bisa wahayin da Allah subhanahu wa ta'ala yake bashi ya kai wa annabawansa. To haka nan a cikin halittun sammai duka da Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya sai ya fifita sama bakwai, ta zama ita ce sama ta ƙarshe, kuma ita ke da matsayi sama da sauran sammai. Haka nan a cikin watanni da Allah subhanahu wa ta'ala ya halitta na shekara, Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya fifita watan Ramadan, ya saukar da Alkur'ani a cikinsa zuwa ga baitul izza. Daga nan kuma Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya sanya lailatul qadri a cikinsa, ya fifita ta akan sauran darari na kwanakin shekara gaba daya. Ubangiji subhanahu wa ta'ala ce inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sannan a cikin yini na sati Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya fifita yinin juma'a, zamana yinin juma'a a cikin yini na sati, da zamana shi ne yinin da ya fi kowanne daraja. A cikinsa Allah subhanahu wa ta'ala ya halicci annabi Adam, a cikinsa ya saukar da shi daga aljanna zuwa ƙasa, a cikinsa Allah subhanahu wa ta'ala zai tashi alƙiyama a yinin ranar juma'a. Sannan a cikin awanni na wannan yinin, Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya fifita awannin da suke bayan sallar la'asar na wannan yinin. Sannan kuma cikin yininnuka na rayuwa gaba na shekara gaba daya, Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya fifita yininnukan da suke cikin waɗannan kwanaki goma na farko na watan Zulhijja. Allah subhanahu wa ta'ala ya yi rantsuwa da su a cikin Alkur'anin sa mai girma, cewa alfajiri wa layalin ashir. Malamai da yawa daga cikin magabata sun fassara layalin ashir da cewa su ne al-ayyamul ashir al-awail min Zulhijja, wato kwanaki goma na farko na wannan wata na Zulhijja. Ubangiji subhanahu wa ta'ala yana rantsuwa da abu ne domin ya nuna muhimmancinsa da matsayinsa da girmansa da falalarsa. duk sanda Allah subhanahu wataala ya rantsuwa da wani abu daga cikin halittunsa yana yi ne don ya jawo hankalin masu karatu ko masu sauraro zuwa ga muhimmancin wannan abu. Don haka rantsuwar da yayi da wannan layalil ashir waɗannan kwanaki goma na farko na wannan wata na Zulhijja yayi ne don ya nuna mana girman sha'anin su. Saboda haka Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya tabbata kin hadisi sahihi wanda Imam al-Bukhari ya rawaito daga Abdullahi dan Abbas Annabi sallallahu alaihi wa sallama yana cewa ma min ayyamin al-amalu as-salihu fihinna ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam al-ashr. Qalu ya Rasulullah wala al-jihad fi sabilillah? Qala wala al-jihad fi sabilillah illa rajulan kharaja bi nafsihi wa malihi thumma lam yarji' min dhalika bi shay'. Annabi sallallahu alaihi wa sallam yace wa sahabbansa babu wasu yini wasu yinannuka daga cikin kwanakin shekara da aikin kwarai yake mafi soyuwa zuwa ga Allah kamar waɗannan kwanaki guda goma. Yana nufin goman farko ta wannan wata na Zulhijja. Sahabba Annabi sallallahu alaihi wa sallam suka ce da shi wala al-jihadu fi sabilillah, har ma jihadi domin ɗaukaka kalmar Allah wato ba zai fi waɗannan ayyukan kwarai a cikin waɗannan kwanaki goma na farko na wannan watan na Zulhijja ba. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce walal jihadu fi sabilillah, har shi kansa jihadi fi sabilillah ba zai dara ayyukan kwarai a cikin waɗannan kwanaki goma na farko na wannan wata ba. Sahabbai suka ce Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ci gaba da faɗa musu cewa sai dai game da mutumin da zai fita da rayuwarsa da dukiyarsa kuma bai dawo da komai ba, wato ya fita da dukiyarsa gaba daya domin ɗaukar kalmar Allah, ya karar da dukiyarsa wajen ɗaukar kalmar Allah, sannan ya rasa ransa wajen ɗaukar kalmar Allah. Shi kadai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya to gaciya wanda za a kwatanta shi da wanda ya yi ayyukan kwarai a cikin waɗannan kwanaki goma na farko. A cikin wannan a ƙarshen wannan hadisi Annabi sallallahu alaihi wasallam bai nuna fifikon wanda ya yi wannan ba, yana yiwuwa su zama daidai wa daidai, amma dai babu wani wanda zai yi wani aiki a cikin waɗannan kwanaki da zai dara zai wanda zai aiki a wasu kwanakin na alkhairi ya dara wanda ya aiki a cikin waɗannan kwanakin guda goma na farko. Malamai sun tattauna game da al-ashrul awakhir min Ramadan, kwanaki goma na ƙarshe na watan Ramadan wanda suke da girman sha'ani da girman muhimmanci a cikin darare da ake da su. To da su da waɗannan kwanakin na goman farko na Zulhijja wanne ne ya fi falala? Malamai sun tattauna akan wannan, amma magana wacce take mafi inganci ce Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala ya kai gare ta shine idan ana maganar darare, in ana maganar darare ne, to waɗancan darare na cikin Ramadan sun fi daraja, sun fi falala sama da kowane dare a cikin shekara, saboda a cikin su ne ake da daren Lailatul Qadr wanda Allah subhanahu wataala ya ce khairu min alfi shahr, yafi dare dubu wanda babu Lailatul Qadr a cikin sa, wato yafi shekara 83 da duriya. To kaga wannan shi yake nuna in ana maganar dare to waɗancan darare na goman ƙarshe na watan Ramadan sun fi falala, amma in ana maganar yini ai al-yawm al-ayyam wanda shine yini daga huduwar alfijir zuwa faduwar rana ko daga huduwar rana zuwa faduwarta shi ake kira yini, to in ana maganar yini to waɗannan su kuma su suka fi falala. Saboda haka kowanne a cikin jinsin sa yana yafi falala. In ana maganar jinsin dare to waɗancan goman ƙarshe na Ramadan a cikin jinsin dare su suka fi falala. In ana maganar jinsin yini to waɗannan kwanakin goma yinin da yake cikin su yafi falala akan kowane yini a cikin kwanakin duniya gaba daya. To kaga wannan magana ita ce za ta hada maganganun guda biyu, kowanne ta bangaren sa ta cikin jinsin sa yafi falala akan wanda ba shi ba. To za mu ga Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya kwadaitar da yin aikin alkhairi a cikin wannan kwanaki guda goma na wannan wata na Zulhijja, yace al-amalu as-salihu fihinna, aiki na kwarai, aiki na kwarai ya kunshi dukkan wata ibada, dukkan wani abin da bawa zai kusanci Allah da shi, wanda ya hada sharuɗa guda biyu. Sharadi na farko ya tattari ikhlasi wato a zuciyar wanda yayi shi, ya zama yayi shi dan Allah, sannan sharadi na biyu ya kasance ya dace da sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam da koyarwarsa. Saboda dukkan wani aiki da bawa zai kusanci Allah da shi, a cikin waɗannan kwanaki to ya shiga karkashin wannan gaba ya shiga karkashin wannan magana ta manzo sallallahu alaihi wa sallam al'amalus salihu fihinna don haka kaga sallah ta shiga sallar tatawui tun yayi sallolin nafila sun shiga hakanan azumi na nafila ya shiga sadaka ta shiga sada zumunci karatun alqur'ani ambatan Allah taimakawa mai bukatar taimako dukkan wani abin da sunan shi aikin alkhairi ko aiki na kwarai to ya shiga karkashin wannan gabar da yawa mutane sukan yi tambaya ne akan azumi wanda abinda muke yi wa mutane tambihi akan sa shine annabi sallallahu alaihi wa sallam bai kebance azumi da ambato ba bai ce azumi a cikin su su yafi a sauran kwanaki ba sai ya ce al'amalus salih saboda duk wani aiki ya shiga aikin alkhairi ya shiga ashe kaga ba wai ana magana ne akan azumi shi kadai ba ballantana a yi tambaya akan azumi shi kadai azumi wani bangare ne na aikin alkhairi bayan sa ko kafin sa akwai sallah wacce in ana maganar fifikon ayyuka na tadawui sallah tana gaba sannan azumi kamar yanda farillar sallah take gaba da farillar azumi to haka nan nafilu na sallah suna gaba da nafilu na azumi to sadaka tana ciki ita ce nafila zakka ita ce ta farilla sadaka kuma wacce mutum zai yi da dukiyarsa danganin daman sa don neman karin ne don karin neman kusanci zuwa ga Allah ta shiga ciki karatun alqur'ani shine afdalu zikir babu zikirin da yake karanta alqur'ani ya shiga ciki don haka anan yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya dunkule maganar saboda kowa ya samu abin da yafi masa sauki zai iya yi yayi a cikin waɗannan kwanaki idan aka takaita maganar falala akan azumi kawai wani yana da larurar da baya iya azumin nafila saboda tsufa ko saboda rashin lafiya ko saboda irin nau'in aikin da yake yi ko saboda yawan tafiye-tafiye to yayin da muka kasance maganar azumin nafila kawai muke yi to kamar su masu irin waɗannan uzurruka mun aje su gefe tare da cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam ya shigo da su gaba ɗaya a cikin fadarsa al'amalus salihu fihinna don haka akwai hadisai guda biyu da suka zo da maganar azumi daya hadisin ya kore daya hadisin kuma ya zo da tabbatarwa hadisin da Aisha radiyallahu ta'ala anha wanda yana cikin sahih muslim da take cewa ban taba ganin annabi sallallahu alaihi wa sallam ya azumci goman farko na wannan wata ba wato ba taba ganin annabi sallallahu alaihi wasallam yayi azumi a cikin su ba akwai hadisin wanda yana cikin sahih muslim hadisi ne ingantacce da malaman hadisi suka ittifaki akan ingantashi akwai hadisin ummu salama wacce ita kuma take cewa annabi sallallahu alaihi wasallam akwai abubuwa guda hudu da baya barin su daga ciki ta ambaci azumtar kwanaki goma na farko na wannan watan zulhijja alal hakika hadisin farko sahihi ne babu tantama akan ingancin sa wanda ya kunshi korewar da nana Aisha ta yi hadisi na biyu kuma hadisi ne da magana malamai suka yi magana akan ingancin sa ko rashin ingancin sa wanda magana mafi inganci a cikin maganganun malamai shine hadisin ummu salama bai tabbata ba hadisin ta bai tabbata ba hadisin ta yana cikin sunan Abi Dawud da sunan Nasa'i don haka akwai rauni a cikin ruwayar hadisin ummu salama don haka korewar da nana Aisha ta yi tafi inganci duk da cewa ita ta kore aikin annabi ne sallallahu alaihi wa sallam ba ta kore halarcin yin azumin ba annabi sallallahu alaihi wa sallam ya yi umarce mu da aikata wasu ayyukan nafilfilu amma ba a rawaito mana a aikace ba cewa shi ya aikata don ba sharadi bane dukkan wani abin da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya yi umarni da shi a samu shi ya aikata shi wato ba sharadi bane dukkan wata nafila da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi umarni da a yi ta a samu a aikin sa shi yayi ba wannan ba sharadi bane misali annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi falalar siyamu Dawud cewa mafi darajar azumi bayan azumin Ramadan shine siyamu Dawud siyamu Dawud shine yau kai azumi gobe ka sha jibi kai sannan kuma ga ta kasha wannan shine siyamu Dawud kai kwana ɗaya ka tsallake ɗaya kai kwana ɗaya ka tsallake ɗaya annabi ya ce afdalus siyami ba'da ramadan siyamu Dawud to amma babu wata ruwaya cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam a aikace shi yana siyamu Dawud balma abinda aka samu akasin haka na cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yakan yi azumi na nafila har muga kamar ma baya sha, wani lokaci kuma yakan bar azumi na nafila har muga kamar ma baya yi. Kaga inda yana siyamu Daud ba za a faɗi haka ba. To wannan ba shi yake nuna rashin falalar siyamu Daud ba, matukar gashi annabi sallallahu alaihi wasallam ya furta cewa shine afdalus siyam. Saboda haka ba sharadi bane dan annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi ba, kamar yadda na Aisha ta faɗa, ba shi yake nuna ba a yin azumi ba. To amma kuma wannan ba shi ne yake nuna ba a yin komai ba sai azumi. Saboda haka abinda mutane suke tunani har ko da yaushe azumi azumi, ba shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ware da ambato ba, cewa al'amalus salih, wannan shine hadisi yana cikin sahih Bukhari, al'amalus salih ya kunshi azumi. Saboda haka dan mutun yayi nafilar azumi ba a cewa yayi laifi, ko dan Aisha ta ce manzo Allah bai yi ba, saboda yana cikin al'amalus salih. Amma ko ba daidai bane a takaita mutane akan azumi kadai ta yadda mai sauraro zai fahimci kamar babu wani aiki ba da ake yi banda azumi. Saboda haka ana yin azumin ga wanda zai iya, wanda ba zai iya ba akwai nafilfilu, ba zai iya yin sun ba zai iya ba akwai ambaton Allah, akwai zikiri wanda shine ibada mafi sauki kuma mafi lada, mafi sauki akan harshe kuma sannan lada mai yawa shine ambaton Allah. Ambaton Allah nan akwai karatun Alkur'ani wanda shine mafi ficin ambaton Allah, sannan akwai irin su takbir da tahmid da tahlil da tasbih, duk ambaton Allah ne. Allahu akbar, subhanallahi, walhamdulillah, wa la ilaha illa Allah, duk ambaton Allah ne. Akwai salatin annabi sallallahu alaihi wa sallama wanda shi ba aikin ibada ne, aiki ne na kwarai. Saboda haka kaga ashe kofa a bude take ga duk kowa ya iya samun kasansa da rabansa a cikin waɗannan kwanaki guda goma. To haka yi maganar azumi, to babu shakka kowa ya san cewa ba a azumtar ranar sallah wanda tana ɗaya daga cikin lissafin kwanaki goma ɗin. Saboda haka kaga in azumi ma mutum zai yi, to sai dai ya takaita akan guda tara, amma ba guda goma gaba ɗaya ba. Duk da cewa hadisin Ummu Salama da aka ce annabi ya yi ta ce al'ashir, ta faɗi goma, amma dole ne malamai suka yi togaciya waɗanda ma suka inganta hadisin cewa goma ɗin a nan za a ɗauke ta a tara, saboda rana ta goma ita ce ranar sallah, annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya haramta, ya hana yin azumi a ranar sallah. Saboda haka akwai waɗannan falala, ya zo a cikin hadisin Abdullahi ɗan Umar cewa annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin Musnad Imam Ahmad yake cewa ku yawaita fa aktsiru fihunna bitasbih wattahmid wattahlil, a cikin waɗannan kwanakin ku yawaita faɗar subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah. Saboda haka akwai yawan zikiri, wannan za a iya fahimtar sa daga faɗar Allah subhanahu wata'ala liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkurullaha fi ayyamin ma'lumatin ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Al ayyamul ma'lumat sune waɗannan kwanakin, muna da al ayyamul ma'dudat, muna da al ayyamul ma'lumat. Alqur'ani ya faɗi duka wa yadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat, kai kuma inda yace ليشهدوا منافع لهم ويذكروا الله ويذكروا اسم الله في ايام معلومات فالايام المعدودات وعند اكن فدا اشكن سوره البقره سوني كوانكي 3 ايام التشريق باين كوانان باين ابين كوانان 11 ده 12 ده 13 باين صلاه سوني الايام المعدودات. الايام المعلومات كما سوني ودنا العشر الاواخر الاوائل من ذي الحجه ودنا كوانكي 10 ده ميكي مغانا اكن سو سوني الايام المعلومات. to a ciki Allah subhanahu wataala ya ce dan sa ambaci Allah a cikin kwanakin nan sanannu. So kaga ashe akwai ambaton Allah, akwai ambaton Allah. Abu Huraira da Abdullahi dan Umar sun kasance idan waɗannan kwanakin suka shiga kasuwa, a cikin kasuwa su rika ambaton Allah, mutane suna ji suna tuna musu cewa a cikin wasu kwanaki yake na ambaton Allah. Saboda haka ana ambaton Allah a cikin waɗannan kwanaki har lokacin da za a yi sallar Idi, sannan kuma a ci gaba da ambaton Allah har ƙarshen kwayayin ya wannan kwanakin ayyamul tashriq, wato har zuwa ƙarshen faduwar rana ta 14 na wannan watan Zulhijja. Saboda haka ƴan uwa, a dage wannan mausim ne daga cikin mawasimul khair. Allah subhanahu wataala saboda tausayinsa ga bayansa da kuma san shi ga bayansa zama ƴan aljanna, ya zama ne ya sanya lokuta daban-daban da za a ribaci alkhairi a cikin su. Daga wannan ya kare sai kaga wannan, daga wannan yanzu kwanan da muka gama azumin watan Ramadan aka zo aka yi 6 Shawwal, ana kuma gamawa ga aikin hajji, ya zo ana zama aka zo cikin aikin hajji din kai kanka da baka samu zuwa aikin haji din ba aka shigo da kai ta wata hanya yadda kai ma za a dama da kai cikin samun lada idan wasu sun samu samun damar zuwa aikin haji sun yi ibadar haji to kai da baka je ba kai ma ba a barka a baya ba ubangiji subhanahu wataala ya bude maka wasu kofofi da kai ma za ka yi tarayya da su saboda haka cikin waɗannan kwanaki da mahajjata suke ta kokarin neman lada da neman gafarar ubangiji subhanahu wataala a mashair a makka da guraren da aka ware na aikin haji kai kuma a garin ku a kasar ku a unguwarku a gidanka ubangiji subhanahu wataala kai ma ya sa maka wasu abubuwa da zaka kai ma kai tarayya da su lokacin da suke hawan arfa kai kuma aka ce kai azumi wanda shi ma yana daga cikin ayyukan wannan waɗannan abin da shine azumi ranar arfa azumi ranar arfa annabi sallallahu alaihi wa sallam kamar yadda yazo a cikin hadisi Abu Qatada wanda yana cikin Sahih Muslim an tabbai annabi sallallahu alaihi wa sallam game da azumin arfa yake cewa ina sa ran Allah subhanahu wataala ya kankare wa mutum zunubin sa da ya gabata na shekarar tauci da sai shekara mai zuwa saboda kaga ashe falala ce babba idan mahajjaci a filin arfa ubangiji subhanahu wataala zai dubi waɗanda suke filin arfa suna ta addu'a yace ku je na gafarta muku to kai ma da kake nan a garinku ko a gidanku ubangiji subhanahu wataala ya sa maka wata dama da zaka iya samun wannan gafara din shine kai azumin arfa azumin arfa banda wanda yake tsayawa arfa shi yana da tashi falalar da tashi garabasa kai da baka nan kai aka ce kai azumin arfa baka yi azumin arfa ubangiji subhanahu wataala ya gafarta maka laifukanka na shekarar da ta wuce da kuma shekara mai zuwa to kaga kuma ana gama wannan sai kuma a shiga muharram shiga muharram shi kuma ga azumin ashura ta su'a da ashura to haka za ka gama wasimul khairi ta ta'aqab da wannan lokaci ya tafi sai kuma lokaci da wannan ba dan komai dan in wannan ya kubuce maka to kakkai nadama in Allah subhanahu wataala ya ara maka lokaci zaka je ka riski na gaba saboda wannan ba yana daga cikin abinda aka shar'anta kuma koda ya kama ranar arfa za ta kama wata rana ce wanda aka ce ka a kebance ta da azumi kamar hadisin da ya inganta ka a kebance juma'a da azumi da kuma hadisin da ake ta jayiya a kansa ka a kebance asabar da azumi to koda arfa za ta fado a ciki to za ka azumci wannan ranar saboda kana azumtar ta ne don kasancewar ta arfa ba kana azumtar ta bane don kasancewar ta juma'a ko don kasancewar ta asabar Allah subhanahu wataala ya samu dace abinda yake cikin waɗannan kwanaki guda 10 ubangiji subhanahu wataala ka tabbatar mana da sunan alkhairi dukkan wasu fitintunu da damuwa da take damun al'ummar musulmi a ko'ina a duniya ya Allah subhanahu wataala ka magance mana ita ya ubangiji subhanahu wataala ka datar da mu a cikin waɗannan kwanaki ka datar da ƴan uwan musulmi da shugabannin musulmi a ko'ina a duniya
amin mallan Allah ya saka da alkhairi tabe mu ta farko a wannan rana ta zo ne daga Zaharuddin Murtala wanda ke cewa mallan tambayar sa ita ce shin mutum hudu za su iya halayya da sa guda daya
maganar tarayya a cikin abin layya magana ce da malamai suka yi sabani akan ta da dama daga cikin malamai suna ganin cewa mutane suna iya tarayya akan sa ko saniya wato za iya samu mutum biyu uku har zuwa bakwai su yi tarayya akan sa ko saniya saboda hadisin Jabir ibn Abdullah da yake cewa a hajjin da suka tafi tare da Annabi sallallahu alaihi wa sallama da suka yi tamattu'i sun rika yin tarayya su yanka sa mutum bakwai ko su yanka raƙumi su bakwai wannan ta sa wasu malamai sai suka yi kiyasin layya cewa ita ma ana iya tarayya akan sa mutum bakwai wato mutum daga biyu har zuwa bakwai ko kuma akan raƙumi mutum daga biyu har zuwa bakwai suna iya yin tarayya a cikin wannan tare da cewa wasu daga cikin malamai suna ganin babu tarayya akan wannan sai idan mutane ɗan gida ɗaya ne ɗan gida ɗaya suna iya yin tarayya akai amma ba gida ɗaya bane ba za su yi tarayya akai ba to abinda dai yafi lada shine mutum ya kasance ya yanka nashi kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi shi kadai da dabbarsa ya shigo da iyalansa a karkashin ladan da za a samu amma dabbar tashi ce layyarsa ce amma ya ce Allahumma taqabbal hadha min Muhammadin wa ali Muhammad wa min ummati Muhammad to ana iya samun wannan amma in an yi tarayya da duba da wasu maganganun malamai ba za a ce naman su ko layyarsu ba ta yi ba amma dai da kowa zai yi da nashi to zai fi dacewa da sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallama ko da kuwa rago ne domin maganar layyar da rago ya fi tabbata sama da ya fi inganci ya fi lada sama da yayya da mutane su yi tarayya akan rakumi guda ɗaya ko akan saniya guda ɗaya.
To sai sai mana ruwa uku shi ma yake tambayar cewa malam mutum biyu za su iya da kuɗi su sayi rago su ma su yi layya?
A'a, rago ba a tarayya, ba wani malamin da ya halatta a yi tarayya na mutane daban-daban, amma mai gida magidanci wanda yana da iyali, yana da mata ko yana da mata, yana da ƴaƴa, to yana iya yanka rago. Wajen yankan ya ambaci cewa wannan rago nashi ne da iyalansa, amma dai yankan nashi ne, in ya so zai iya shigar da su cikin lada. Wannan ya halatta, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi da ragonsa, amma ba wai su yi tarayya a ce makoci da makoci su haɗu shikenan aka yanka kowa a yanka namansa a bashi, wannan ba shi ake nufi ba. So babu wannan.
Sai Muhammad Awwal Abu Jawad ya ce shi kuma adadin mutane nawa ne za su iya layya da saniya guda ɗaya?
Shi ne abinda muka ambata ga waɗanda suka yadda a yi haka ɗin, don ni na fi gamsuwa da cewa kowa ya sayi dabbasa, kowa ya sayi dabbasa ya fi dacewa, saboda babu nassi sahihi. Akwai hadisi da ya zo na Jabir ta hanyar Hussein ibn Waqid da ya ambaci layya, amma wannan hadisi ne shaz, saboda duk hadisan da suka aka rawaito ta hanyar Jabir yana maganar hadaya ne, ba yana maganar layya ba. Hadaya kuma ga wanda ya yi tamattu'i ko ga wanda ya yi kirani wajibi ce, saboda haka akwai bambanci tsakanin layya wacce ita ba wajibi ba ce bisa kauli sahihi ga mai abin nan, saboda haka kiyasin abinda sababinsa da hukuncinsa ya bambanta da kiyasin abinda da wani wanda suka bambanta a sababi da hukumi, kiyasi ne ma alfarin. Sannan kuma layya ibada ce kamar yadda hadaya take ibada, saboda haka sai a takaita akan abinda nassi ya zo da shi ba tare da an faɗaɗa an shigar da kiyasi ba. Don haka shi ni na fi gamsuwa da cewa kowane mutum ya sayi dabbarsa ya fi akan su yi tarayya su sayi dabba ɗaya.
To sai Najib Abu Alamin Kurna yake cewa mana idan mutum an yi masa haihuwa kafin ranar sallah, wato ranar sallah lai yake nan da sati ɗaya, zai iya yanka rago da niyya biyu, ma'ana da niyyar layya da kuma niyyar yankan abin suna?
Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala shi ya yi ishara zuwa ga cewa zai iya yi, ya haɗa niyyar yankansa na layya da kuma yankansa na aqiqa, amma alal haqiqa wannan magana tana da rauni, magana ce mai rauni, kamar abin da muka faɗa ne ɗazu cewa al-hukm was-sabab yakhtalif, hukuncin layya daban hukuncin aqiqa daban. Hukuncin aqiqa ga wanda Allah subhanahu wata'ala ya bashi dama ya yi aqiqa, kullu mauludin murtahinun bi aqiqatihi tu'aqqu anhu yawma sabihi, haka Annabi sallallahu alaihi wasallam, duk wani wanda aka haifa to dabbarsa ta yanka ita ce jinginarsa, sai ranar da aka yanka masa ita ranar bakwai, kamar yana nan jingina ne har sai an yi masa yankansa a ranar bakwai. Saboda haka yankan aqiqa sunna ce muakkada, wanda idan mutum bai samu dama, in ya samu dama ana son namiji a yanka masa rago biyu, mace a yanka masa rago ɗaya ranar ta bakwai, amma layya hukuncinta shine sunna ce ta Annabi sallallahu alaihi wasallam ga wanda ya, amma ba ce sunna muakkada ba, sunna ce ga wanda yayi yana da lada, ba kuma ta zama wani ya zama jingina saboda ita ba. So abubuwa ne guda biyu, kowanne zaman kansa yake, saboda ka hada su a cikin niyya ɗaya akwai abin dubawa. Saboda ka koda cikin malamai an samu Ibn Qayyim ya faɗa haka, amma gaskiya magana ce mai rauni, saboda ka in kana da damar, in kana da dabba da ba za ka iya yin layya, in kana da wato an yi maka haihuwa ba za ka iya yin layya, ba za ka iya yin hadai abin nan aqiqa ba, to sai ka gabatar da aqiqar, kudin da kake da shi kawai na dabba ɗaya ne, ga kuma haihuwa an yi maka, to sai ka gabatar da aqiqar akan layyar.
To sai mai tambaya na gaba yake cewa idan mahaifan mutum suka rasu zai iya ci gaba da yi musu layya dan Allah ya ba su lada, daga Anas Sharbutri min kebe.
To wasu mutane suna yin haka, amma babu wani abin da yake tabbatar da wannan a cikin sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam da koyarwarsa. Annabi sallallahu alaihi wasallama yana yin layya duk shekara, kuma akwai wasu magabatansa da suka rasu, a cikin matansa akwai Khadija ta rasu ta bashi, ba a taɓa jin cewa yayi wa Khadija layya ba a madadinta, ya sai rago ya ce wannan ragon layyar Khadija ne, ba a taba ganin haka ba. Haka nan matarsa Zainab bintu Khuzaima ta rasu yana raye, amma ba taba jin yayi layya ya soyi rago, ya ce wannan ragon layyar marigayiya Zainab bintu Khuzaima mata ta bace. Haka nan ƴaƴansa mata da maza duka sun rasu a rayuwarsa, in banda Fatima ita kadai ce ta wanzu zuwa bayan wata shida bayan rasuwarsa, amma ba taba jin yayi layya a madadin ɗaya daga cikin waɗannan ba. Wato ya sayi ragon layya ko ragunan layya, ya ce gashi na ƴaƴansa ne da suka abin nan. Baffansa Hamza ibn Abdul Muttalib ya yi shahada a yaƙin Uhud, Annabi sallallahu alaihi wasallam bai taɓa yi masa layya a madadinsa ba. Akwai ɗan uwansa cousin ɗinsa Ja'far ibn Abi Talib, shi ma ya mutu a rayuwarsa. Da yawa daga cikin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam, ƴan uwansa, danginsa da suka rasu, ba taɓa jin cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sayi dabba saboda su ba. Wannan shi yake nuna maka cewa ba mashru' bane, ba wani abu bane da aka shar'anta cewa ana yi ma wani wanda ya riga ya yi abin nan. Amma ka shigar da shi cikin abin layyar ka kai ragon da ka saya don kai layya, kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi. Kaga yace Allahumma taqabbal hadha min Muhammad wa ali Muhammad wa min ummati Muhammad. Ummati Muhammad masu rai da matattu duk sun shiga, da waɗanda suka gabace shi, da waɗanda za su zo nan gaba, duk sun shiga cikin fadarsa wa al'ummati Muhammad. Amma wannan adabban layyarsa ce, ba wai layya ce ya saya ya ce gashi wannan tawana ba, ko wannan tawani. Saboda haka mutum ya sayi dabba ya ɗaure ya ce gashi ta layyar mahaifina ne da ya rasu, wannan baya daga cikin koyarwa ta musulunci, baya daga koyarwa ta Annabi sallallahu alaihi wasallam. Ko ya sayi dabba ya ɗaure ya ce wannan ta layyar mahaifiyata ce da ta rasu. A nan sai idan dogaciya ɗaya ce, sai idan shi mahaifinsa ko mahaifiyarsa ya yi masa wasiya cewa a yi min layya in na rasu a shekara, a yi min layya, ko ya yi wasiya da sulusi daga cikin dukiyarsa da za a yi riƙa yi masa layya, to wannan wasiya ce za a zartar shi ma a cikin abin da ya yi wasiyar da shi, wannan za a yi masa saboda wasiyarsa ce. Amma in ba wannan ba, to babu maganar cewa a yi ma. Amma mutum zai iya yi a nashi dabbar da ya ware, yana iya shigo da su ta fuskar lada su shiga, kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi, ya ce wa min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kaga al'umma Muhammad sallallahu alaihi wasallam ta kunshi masu rai da waɗanda suka riga mu gidan gaskiya.
To sai Ali Obalele yake cewa malami, ne hukuncin wanda sai bayan sallah da kwana uku sannan ya yanka abin layyarsa?
Babu komai. Yanka abin layya, ana yanka abin layya tun daga lokacin da liman ya yi sallame. Wasu malamai suna cewa sai ya yanka abin layyarsa, amma ba sharaɗi ba, saboda in ba shi da abin layyar fa shi kenan sai layya ta sare daga sauran musulmi, ko a ce a'a sai an je an nemo masa. Malikiya suna sharɗanta sai liman ya yi nashi yankan, amma ba sharaɗi ba ne. In dai aka gama sallah, ko waɗanda ba a sallar idi saboda ko garinsu ba liman ba sallar idi, suka za su iya kintata lokacin da ake gama sallar idi su yankansu. To mutumin da ya yanka ba'da sala, wato ya yi yankan layya, to daga wannan lokacin kaga ranar 10 ga wata kenan, sai kuma rana kashe gari ranar 11 ga wata, sai kuma ranar 12, sai kuma ranar 13, ranar 13 zuwa faduwar rana, da zarar rana ta fadi lokacin yankan layya ya kare. Inda mutum zai yanka layyarsa ranar 14 ga watan Zulhijja, wato 14 ga watan Zulhijja sai yanka layyarsa kafin faduwar rana da minti daya, to yayi layya kafin faduwar rana da minti daya sai yayi layya. Koda ko ya fede abin layyarsa cikin dare, yankan shi ake bukata. Saboda haka in har ya yanka bayan abin da kwana uku, kaga ai an samu yayi yankansa ne a cikin lokaci.
To sai Suleiman Gambo Idris yake cewa, ya hukuncin layya da rago ko sa ne kare yankan?
Rago ko sa da kafansa ya kare baya hana ai layya da shi. Imam Malik yana cewa idan har yana jini da ya karye bai warke ba, yana jini lokacin layyayi, to yana cikin al-mariza tubayyinu maradiha, ya sa cikin dabba mara lafiya. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambaci aibi ne guda hudu, to a ciki akwai al-mariza tubayyinu maradiha, dabbar da take mara lafiya da rashin lafiyar ta fito fili. Imam Malik yana ga idan har kafan da ya kare yana jini to tana cikin mara lafiyar da rashin lafiyar ta bayyana. Amma idan ya warke saboda karewarsa ba zai hana a yi laye da shi ba ko gutsurewar kunne ko jela ko wani abu, duk da ana so a samu sifatu kamal. Sifatu kamal shine dabbar ta zama salin alin ba ta da wani aibi. In kai haka ka fi samun kamala, an fi samun sifa ta kamala a cikin layar. Amma da za a samu kunnanta ya tsage ko ya gutsure ko haƙoranta ya zube ko wane ne, wannan duk baya hana wato layar ta kasance dabbar ta kasance ta yi abin nan.
To sai Abdullahi Mariri yake cewa mallan tambaya ta ita ce wanda ya yanka dabbar layya kuma bai ci naman layyar ba kwata-kwata, ya matsayin layyarsa?
Ba komai, ba sharadi bane dan mutum ya yanka dabbar layya dole ya ci. Yana iya yankawa ya bayar. Annabi sallallahu alaihi wasallam da ya sa sayyidina Ali ya yanka sauran dabbobin da suka rage, bayan shi ya yanka 36 sauran yace sayyidina Ali ya kara shi yanka su. To ya kace duk ya rabar da nama. Saboda haka ba sharadi, kana iya kaciyar ka aji kamar yadda Annabi sai ce wa kulu wa at'imu wa dakhilu. Amma ba wai dan baka ci ba shikenan a ce lai ka ta samu matsala. Inda zaka ci kaciyar ka aji, wannan yafi akan ka bayar gaba daya. Amma da zaka bayar gaba ɗayan kuma ba laifi kai ba.
To sai mai tambaya na gaba shi kuma yake cewa da alamalan menene matsayin zuwan mata waɗanda suke al'ada masallacin Idi, yace idan ya halatta a ina ya kamata su zauna lokacin da aka tayar da sallah?
To ya halatta saboda Annabi ya ce a fita har su, hadisin Ummu Atiyya, a fita al-huyyad wa zawatu al-khudur wal al-awatiq wal huyyad wa zawatu al-khudur, da tsofaffi da masu haila da wayan mata, sai yace faly'atazilna al-huyyad wa li'atazilna al-musalla. Amma su masu haila su koma gefe, kar su shigo inda ake sallah, sai kar su shigo sahu dan su halarci alkhairi, su halarci addu'ar musulmi. Saboda haka matar da take haila tana iya fita sallar Idi. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a fita da ita, amma an fita da ita ta koma gefe kada ta shiga sahu, dan in an zo addu'a ko abinda Allah subhanahu wata'ala yake shimfidawa na alkhairi a wannan lokacin ita ma ya shafe ta. Saboda haka mace mai haila za ta iya fita sallar Idi, amma kada ta shiga sahu na masallata ta koma gefe can ta zauna domin ta samu alkhairin da yake cikin wannan yini.
To sai Abdulaziz Awal Ramadan yake cewa mallam menene ingancin sauya hanyar tafiya da dawowa daga sallar Idi?
Sunna ce ta Annabi sallallahu alaihi wa sallama, ya kasance yana wato canza hanyar da ya tafi in yazo khalafa tariq. Sai dai wannan sunna ce wacce hikimar ta guda abu biyu ne. Abu na farko tabbatar da sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam, abu na biyu dan ayi izharin a bayyana wannan sha'ira, wato wannan ibada ta zamana ko ina a san cewa yau musulmi suna sallah. Haka wanda ba musulmi ba su ga dai alamar cewa musulmi suna yin wata ibada ta su, shi yasa ake san canza hanya. Sannan kuma wasu suka ce saboda zaka ƙara haduwa da ƴan uwanka wanda baka hadu da su ba, gaisa kai musu murnar barka da sallah. Wannan shine hikimar yin haka.
To sai Jazuli Ahmad Muhammad yake cewa mutum zai iya azumtar ranakun farko na 10 Zulhijja?
To kamar da muka yi bayani a shimfiɗa, takaita tambaya akan azumi ba daidai bane, domin abinda take bayarwa shine kamar azumin kawai ake so a yi. Mutum in ya azumci 9 ko 7 ko 6 ko 5 ko ƙasa da haka ko sama da haka na cikin waɗannan kwanaki ba laifi yayi ba, saboda ya shiga cikin al'amalus salih. Amma kada a ɗauka azumin shi yafi komai lada, ta yadda zaka ga wasu mutane ba sa maganar komai, wani zaka samu yana da wadatar dukiya a lokacin kuma ga mabukata nan, musamman a irin yanzu da ake cikin rashi, ake cikin babu wani. Allah subhanahu wataala ya hore masa abinda zai ci da ƴaƴansa, duk irin matsatsin da aka shiga zai ci, ƴaƴansa su har jikokinsa za su ci, ba zai kare ba. A irin wannan lokaci al-infaq kama ciyar da dukiyarka ya fi lada. A irin wannan lokacin da ake cikin matsatsi ya fi kai nafila, ya fi kai azumi, saboda wannan abu ne da zai takaita akan ka kai kadai. amma wannan wani abu ne da kai ka samu sannan ka taimaka wa dan uwanka sannan dan uwanka ya taimaka maka kai ma da addu'a da yayi maka fatan alkhairi da kai da dukiyarka da zuriyarka da duk wanda yake tare da kai to shi kaga dinga magana azumi kaga wanda Allah ya subhanahu wa ta'ala ya hore masa wadata amma maganar azumi yake maka ba zai so ya ji kai masa maganar al-infaq fi sabilillah wanda a lokacin wannan yafi muhimmanci al'umma ta fi bukatar sa sama da a ce ka zo kai ta sallah kai ta salloli ko kai ta azumi ba a ce ba laifi bane kai amma in kana iyawa yi azumin kuma ka ciyar duk ba al'amalu salih bane kuma kanka kaiwa ba wani kaiwa ba saboda haka za a iya yi ba laifi bane
to sai Aliyu dan wasa gwammaja shi mai yake cewa tambayar sa ga malam ita ce mutum zai iya jin iyalinsa sallar idi a gida
sallar idi sallah ce da ake so a fita bayan gari kuma a taru shi yasa taron sallar idi ya dara taron sallar juma'a ba a so ma a yawaita masallatan idi a gari sai idan akwai bukatar haka saboda wanda ake da su filin da ake da su ba zai dauki duka garin ba ko kuma wasu sun yi nisan da zuwa nan zai musu wahala to sai a ƙara bude wani amma yadda za a yi sallolin idi barkatai ayi anan ayi a can ayi a can wanda ya saba wa sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallam to wallan tana kuma a ce kai a gida to kaga gaba ɗaya ma an dawo da sallar idin ma bata kai kenan bata ma kai sallar khamsu salawat ba to ko sallar khamsu da suka fita ka hada da ƴan uwanka to saboda sallar idi idan har ta wuce ka akwai masu cewa zaka rama amma Shafi'iyya da yake su suna ganin ana iya rama nafilfilu in sun wuce mutum amma a gaskiya ba wannan ba shine magana take kusa da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam idan sallar idi ta wuce mutum shikenan ta wuce shi babu maganar ya rama ko kuma ya ce a'a ba ma zai je sallar idi ba shi zai tara iyalansa saboda yana da garken iyalai yana da ya mata hudu da yaya 30 ko wani abu ya ce to ko wata ira ma jikokinsa ce do a hadu mu yi sallar idi mu a gida wanda ya saba wa hikimar da ta sa aka shar'anta ita wannan sallah din ta ga al'ummar musulmi sun yi dandazo sun hadu a guri guda suna yin wani abu guda daya
to sai Munir Sani mota yake cewa mutum zai iya yi wa mahaifiyarsa layya alhalin shi bai yi ba
kamar yadda muka ce koda ma shi yayi baya daga cikin abinda aka shar'anta yi wa waɗanda suka mutu layya wato ka sayi dabba in muka ce yi musu layya ka sayi dabba ka ce wannan dabbar layya wane ce wannan baya daga cikin abinda aka shar'anta annabi sallallahu alaihi wa sallama ya rasa matansa wasu daga cikin matansa sun mutu yana da rai kamar Khadija kamar Zainab binti Khuzaima ya rasa ƴaƴansa banda Fatima radiyallahu ta'ala anha duka sauran sun rasu a lokacin rayuwarsa ya rasa wasu daga cikin baffanninsa ƴaƴan baffanninsa amma ba mu taba ganin riwaya guda ɗaya sahihiya da take ce mana annabi sallallahu alaihi wasallam ya sayi wata dabba ya ce ta wane ce da ya rasu sai dai a dabbar da ya yi wa kansa shiri zai yi layya da ita ya ce Allah ka karbi wannan daga gare ni da iyalaina da kuma al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam so waya daga cikin koyarwa ta annabi sallallahu alaihi wasallam sai dai in wasiya ce mahaifiyarka ta yi cewa kai mata layya in lokacin layya yayi to anan za a yi zartar da ita a matsayin wasiya
to sai Siraji Ahmad shi kuma yake cewa malami hukuncin hoton selfie da mutane ke dauka a filin idi domin turawa a shafukan sada zumunta irin su Facebook WhatsApp ko kuma Instagram
to sallar idi ibada ce da ake bukatar ka yi ta dan Allah ka nemi ladan da yake cikin wannan ibada duk kuma abinda zaka yi shi dan Allah to ba a san kuma kana yaya ta shi kana nuna shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man ra'a Allahu bihi wa man sama Allahu bihi duk wanda zai ibada dan a gani ubangiji zai nuna shi shima ya kunyata shi wanda yayi dan aji ubangiji subhanahu wataala zai bankada shi shima so ashe kaga ana son ka yi abin dan Allah shi kadai ba tare da kai dan ka nuna ba wannan sharadi ne daga cikin sharuɗan ibada dan haka mutum yana ibada yana yi wa kansa hoto shi da kansa dan ya sa a Facebook ko ya aika ta WhatsApp ya ce ga ni nan sanda muke sallar idi wannan ya saba wa hikima da ta sa aka ce kai sallar idi din shine ibada kai dan Allah subhanahu wataala saboda haka mutum yana rushe aikin sa ne da gangan kuma yana wato jawo wa kansa fushin Allah yana jawo wa kansa zunubi don haka ba daidai bane in yau wani ne can bai sani ba ya dauke shi ya jera ya da wani daban kamar kana sallah wani zuciya ya dauke ka ana ke dauko mana hotunan masallata a haramaini da wanda duk ba zai shafi amma mutun yayi selfie selfie shine kamar yadda aka sani ka dauki kanka da kanka ka sa wayarka ka bude kamera ka dau kanka ka sa a Facebook ka ce ga mu nan alhamdulillah mun gama sallar Idi wa kake ga yawa me kake so ya baka shi wanda kake ga yawa din tunda ya san kai musulmi ne da lafiyarka da ranka ya san za ka yi sallar Idi menene sai ka ga ya masa ga mu nan muna jiran liman ga mu nan yanzu zamu ta da kabbara ga mu nan kaza kamar masu aikin haji wannan su sani cewa suna yi suna kuma rushe ayyukan su da kansu da kansu sannan kuma suna jawo kansu fushin Ubangiji subhanahu wataala ranar da zasu zo suna tutiyar sun yi aikin alkhairi a madadin su ga ladan su na ayyukan alkhairi sai su ga tilin zunubai ce menene a ce wannan shirkar da kai ce tariya ayyukan da kai rana kaza ranar kaza duk ka mai da su riya ka rika tallatawa mutane ta hanyar Facebook maimakon kai amfani da hanyar Facebook na cikin abin da zaka jawo kanka alkhairi ka jawo kanka ka samar wa kanka lada kayi abin da zai rushe ayyukanka saboda haka mutane a lura da yawa daga cikin mutane suna daukan abin kamar wani abin birgewa ne mutum ya sa ihrami ya dau hoton sa ya sa a abin nan ya sa a cikin Facebook ko ya sa a difin sa a WhatsApp ko a wani abin nan yana nuna mutane ga mu mun dau ihrami don haka ayi mana addu'a mu dawo lafiya ko mu gama lafiya wannan duk ba daidai bane mutane suna rushe ayyukansu da kansu sun kashe makudan kuɗi sun biya kuɗin aikin haji amma kuma sun bata aikin su da kansu kuma sun dawo da zunubai da laifuffuka waɗanda ba za su ga sakamakon su ranar gobe kiyama
to sai Ali Obalele yake cewa Allah ya kara mana lafiya idan mutun ya sami sallar Idi raka'a daya to idan ya tashi cikowa sai yayi waɗannan kaburorin ko kuma Fatiha da sura kawai zai karanta
in ya tashi zai yi kamar yanda ake in ya tashi wannan raka'ar da ya tashi ko da raka'ar farko ya samu abin raka'a ta biyu ya samu in ya tashi wanda zai yi raka'ar sace ta biyu bai ya dauka ta farko ce da ya rasa saboda wajen kabarbari mun sani a raka'ar farko ana kabarbari bakwai bayan kabbara harama to bayan mutun yayi kabbara harama zai yi kabbara bakwai sannan in yayi ruku'u ya tafi sujjada ya gama ya dago bandar kabbarar dagowa zai yi kabbara biyar to muqaddara bai samu raka'ar farko ba kaga bai samu kabarbari guda bakwai din farko ba da aka yi biyar na farko shine raka'arsa ta farko shi in ya tashi tura kawowa zai yi kabarbarin nan guda biyar ne bayan dagowarsa ba zai ce zai yi bakwai ba wannan shine yadda zai yi rama wannan guda ɗaya
to sai Nazir dan Yarima yake cewa mallam shin akwai wata falala da layye da rago take banta da shi akan sauran dabbobi?
Na'am, wannan shine magana ta wasu malamai cewa rago zai fi falala saboda da shi Allah Annabi sallallahu alaihi wasallama yayi layya. Annabi sallallahu alaihi wasallama ya zabi layyarsa da rago. Yayi da raguna guda biyu bi kafshaini amlahaini aqranaini. Suka ce to Annabi sallallahu alaihi wasallama yana da damar yayi da raquma, yana da damar yayi da shanu. Tunda yana da su da je haji raquma 100 ya yanka na hadayarsa amma wajen layya sai yake yi duk shekara sai yake da rago raguna guda biyu to kaga daya annabi wa alihi wa ummatihi saboda haka kaga inda a ce raquman su suka fi falala ko shanun su suka fi falala da to da sai yayi da su haka wannan magana tafi karfi ta fuskar dalili cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam Allah yana zaba masa afzalu tunda yana da ikon yayi da wancan saboda haka kai da rago yafi falala in kuma kai da ragon ka hada da shanu kuma dan ka raba mutane dama wannan kuma wani kari ne akan ladanka insha Allah
sai tambayarsa ta biyu naga mallam tuni ya amsa ta da yake cewa mutum nawa ne ya halatta su yi tarayya akan raqumi wajen yin layya
ina mutum bakwai akwai ruwaya da ta ce idan raqumi ne mutum goma amma ruwaya ce shazza da raqumi da shanu duk hukuncin su daya amma kamar yanda nake cewa yafi kyau a ce kowa ya sayi dabbarsa in har suna yana da kudin da zai shiga cikin watanda ko ya shiga cikin wannan hadaku to ya sayi dabbarsa in har kudin sa zai kai yafi akan ya shiga tarayya da wani
to mallala ya saka da alkhairi jama'a da kadika ana muka karshen shirin a wannan lokaci naka sai ku kasance tare da mu a shirin mu na gaba idan Allah ya kai mu kuma za ku yi aiko da sakonnin tambayoyinku kuma kai tsaye ta kan lambobin wayarmu da aka saba na 0800 biyar 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 hudu 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 daya uku da kuma sufuri bakwai sufuri daya bakwai bakwai takwas shida hudu hudu biyu sai kuma sufuri bakwai sufuri uku shida sufuri hudu daya hudu biyar biyar ko kuma takan adireshin email na fatoyinrahma@yahoo.com da kuma shafin mu na fatoyinrahma da ke dandalin sada zumunta na Facebook. Amarjin shehu malamin namu a Dr. Sheikh Muhammad Sani Umar Jalimu babban malami a tsangayar nazarin shari'a da addinin musulunci ta jami'ar Bayero da kenan Kano wanda ya samu dama domin amsa waɗannan tambayoyi naku sai waɗanda suka tallafa wajen kammaluwar shirin namu wato Muhammad Awal Abdullahi da kuma Aminu Ibrahim Abu Ibrahim sai Bashir Idris Ungwagu Ali Sayyid Al-Sassin da na kasance tare ku niki cewa assalamu alaikum
wa lawanna katabna alaihim an qutulu أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا